Dr. Mahmud Bawumi ya ce Ghana na bukatar a cigaba da gina ayyukan da suka fara yi da shugaba Akufo-Addo ta hanyar tsarin tattalin arziki na fasahar digital wanda ke da alaka da kowane gida, kowane ofishin gwamnati, kowace makaranta da kowane kasuwanci. Sadat Yahya Bako, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP, ya yi wa muryar Amurka tsarin bayani kan tsarin tattalin arziki na digital.
Na farko aka ce digitalization wato kaman kirkiro wani abu wanda za ka yi amfani da computer da internet yadda zai ya bari aiwatar da wani aiki ya zo a cikin sauki. Da shi yasa His Excellency Dr. Mahmud Bawumi ya yi focus kan wannan, yanda za a yi in wani aiki da yanda za a samu ci gaba a cikin saukin lamari, abinda yake sauki kawo mutanen Ghana kenan aiki cikin saukin lamari. A takaice ma yau kaga duniyan ga duka ya go digital, ko duniyan gaba ɗaya da digitalization ake yi. Kuma yau wani hancin da rashawa da ake yi mafi yawancin mutane saboda kuɗi da kuɗi a hannu kenan cikin harka, to yau aka kawo digitalization aka yi amfani da shi nan, wa za ka gani balle ka ba kuɗi, balle ci hanci da rashawa ya zo wurin. Kaga wurin corruption ma nan ga an magance shi. Na biyu kuma an kawo saukin rayuwa cikin lamarin ayyukan mutane.
Shi kuma Dr. John Muhammad ya ce Ghana na bukatar tsarin tattalin arzikin awa 24 wanda ke da niyyar haɓaka yawan aikin yi ta hanyar faɗaɗa harkokin kasuwanci, ayyukan jama'a da duk harkokin samun kuɗi babu ƙaiƙaitawa na awa 24 a rana. Alhaji Muhammad Nazir Said shine daraktan sadarwar jam'iyyar NDC da ke kula da zango, ya yi ƙarin bayani.
Assamari waɗanda suke mutanen Ghana da 'yan budurai ba su da aikin yi, saboda shi ya kamata a yi tsari yanda za a su samu aikin yi. Cimma burin wato ƙara wa kuɗinmu na Ghana CD ƙarfi, saboda ya iya tsaya wa tsayin daka yanda wato kuɗaɗen da muke harka da shi ta ba zai iya ture CD-in nan kowane lokaci ba. Abinda duka muke nufi da shi shine kaga in mun iya mun taimake waɗanda za su yi aiki 24 hours, ƙara mutanen da ke aiki zai taimakawa abinda suke sarrafawa zai yi yawa. Mu yi amfani da wanda za mu yi amfani da shi gida, mu iya kuma kaiwa ƙasashen waje su ma su iya tsaya da kuɗaɗen su na ƙasan waje, sai ya sa kuɗin mu na CD yayi ƙarfi, saboda yau mu ma export mu yayi yawa.
Shin ko ya al'ummar Ghana suka amshi tsarin manufofin? Tambayar da na yi wa masani kan harkokin zaɓe kuma shugaban kamfanin bincike mai zaman kansa Info Analytics Musa Danko kenan.
A lokacin da muka yi National Tracking Opinion Poll, sai muka tambaya jama'a kaman tsakanin 24-hour economy, digitization da GTP na alhaji Ramatin, wani ciki ne ya kwanta kan zukatansu da sun iya su saya kai su jefa kuriya?
Kowane group 8 group wai 24-hour economy, sannan kuma in ka duba waɗanda suka ce wai suna party daban-daban, kuma mafi yawan su ko duka wai 24-hour economy. Waɗanda suka ce wai su yan NDC ne wai 24-hour economy, waɗanda suka zama floating group wai 24-hour economy, waɗanda ba su gaya mana party da suke goyon bayansa ba kuma wai 24-hour economy. Sai an ka duba ya MP suka ce wai su ne tradition ya fi musu.
Wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu.
Gaskiya wanda na fi zaɓa shi ne 24-hour economic nan. Shi ne 24-hour economic nan ka ga kusan kaman Turai harkan da suka yi da suka samu cigaba kenan. Saboda lokacin da wani ke hutu, lokacin wani ke wurin aiki.
Tsari da shi Dr. Mahmud Bawumi ya kawo na digitalization, wannan shi ne tsari mai kyau, kuma shi ne tsarin da ideya ce da kowace ƙasa tattalin arzikinta ya haɓaka ta gaba. Don komai yanzu ya koma kan digitalization.
Kamar yadda wasu masana suka ce, duk wanda ya nasara a zaben nan to ya hada tsarin tattalin arzikin digital da na sa'o'i 24 ya aiwatar, domin dukkan su suna da muhimmanci ga cigaban ƙasa, suna da fa'ida da za su iya tsara makomar Ghana ta hanyoyi daban-daban. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.